kazamar asarar rayukan da aka fuskanta a harin barkin inatas na ranar 10 ga watan Disambar 2019 da wanda ya lakume rayukan dakaru 89 a shinagodar iyakar Nijar da Mali na daga cikin manyan dalilan da suka sa shugaba Isu Muhammadu ya umarci ministan tsaro Professor Isu Katambe ya gudanar da bincike domin tantance ainihin matsalolin da ke baiwa 'yan ta'adda damar samun nasara a harharen da aka yi fama da su a wancan lokaci. Binciken ya gano cewa rubda ciki akan kudaden makamai da rashin siyan kayayyakin da suka dace ne ke haifar da wannan mummunan al'amari, sai dai hukunta masu hannu a wannan harkalla ya faskara. Dalili kenan kungiyar kwararren kula Rotar Niger da Alternative Efforts Itoye da Tonon Lafarge National da Tonon Lafarge International suka shigar da kara a kotun Yamai, kamar yadda a yanzu haka wasu takwarorinsu na kasar Faransa ke irin wannan gwagwarmaya. Mukaila Halidu na daga cikin shika-shikan wannan tafiya.
Kungiyoyin mu guda hudu mun dauki advocate can Paris ya aje dossier na yayi shi yanda ya kamata, to wannan dossier nan ne muka dauko yau muka kawo muka ba procureur. Mun ke wannan zancen nan na minister de la defense da mutane sun aza an manke da shi, a bugun manke da shi ba shiri muke nan gai. Yanzu mun kare shirin mu, mun kawo dossier mun bashi, ya dauki dossier in yayi a registry. Harkan minister de la defense ba kasar mu Niger kadai ne ya shafa ba, akwai kasashe da dama da ke ciki. Insha Allah wannan dossier nan ya ci gaba, kuma duk wanda suka ci kudin Niger su san da cewa yau ko gobe suna amayo su. Wannan tabbata ne insha Allah muna wata justice zai aikin da ya kamata yayi, tunda justice din da za a yi da nan yame da can Paris kenan waɗanda akwai suna cikin wannan dossier nan insha Allah sai an ji.
Badakalar kudaden makamai wata magana ce da gwamnatin Niger ta damka rahotanta a hannun alkali mai kare muradun hukuma domin gudanar da bincike a shari'ance. Sai dai watanni fiye da hudu bayan damka waɗannan takardu, shiru kake ji game da batun hukunta masu hannu a wannan ta'asa da ta haddasa salwantar dubban miliyan sefa. Dalili kenan ƴan rajin kare haƙƙin ɗan adam suka fara yunkurin farfaɗo da wannan magana, wace a dalilinta wasu daga cikinsu suka ci kasan watanni sama da shida bayan da aka kama su a yayin wata zanga-zangar nuna buƙatar a haske a almadahanar da aka tafka a ma'aikatar tsaron ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.